Gaikin daida kasar Amurka ta baiwa jamhuriyar Niger taimako sun hada da jiragen samun bayanai da hango abokin gaba guda biyu kira Sassana Sidi Sawit da kuma motocin sojoji guda 33. Idi Barau jami'in da ke kula da sadarwa a ofishin jakadancin kasar Amurka jamhuriyar Niger ya yi mana karin bayani a game da wannan taimakon.
Kudin motocin shi kadai ya tashi sefa biliyan 7, wato miliyar 7 na sefa. Jiragen kudaden su da kayan aikin da suke dauki da su, wato kamar kyamarori da kuma wasu na'urorin da ke ba su damar hango magabci ko abokin gaba, sun tashi biliyan 13.
A nasa bangare, ministan tsaron jamhuriyar Niger Kariuki Muhammadu ya yaba matuka da wannan taimakon na kasar Amurka.
Le gouvernement américain vient de témoigner une fois de plus sa volonté manifeste.
Yace kasar Amurka ta nuna a zahiri ta kara taimakawa hukumomin Niger a karshen jagorancin shugaban kasa Isufu Muhammadu da kayayyakin aiki na sojoji domin kara basu damar tabbatar da tsaron iyakokinmu da al'umma da kuma kadarorinta.
Dans la sécurisation de nos frontières, celle des personnes et de leurs biens.
Zade yake wadannan kayakin na sojoji ne a yankin Durku wadanda sojojin za su yi amfani da su wajen samun bayanan da suka shafi tsaro. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Niger.